I'm your life. I'm the one who takes you there. Hey,
hey.
I'm your life. I'm the one who cares. They betray. I'm your only true friend now.
They'll
betray. I'm forever there.
Yes, yes, yes. Good evening, New Breaker. This is me, Man Tweedle, coming to you live from Jersey. Want to give a shout out to the main man. What up, Wino? What up, Twink? What up, New Breaker? Keep it locked. Got a little fun here for ya. Hope you guys enjoy. NewBreaks.com. Much love.
We'll be right back.
Yes, 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 this is Tango.
One time in the world, go play this tune.
Lightning breakers, keep it alive.
Ukrajina, 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 Ukrajina,
we'll be right back. continue the broadcast. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity.
Da 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 in the back office, in the back office, in the back office, in the back office. Everybody dies, 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 dies,
Does anybody have any silver?